ke dai yo zan dinga baiwa kauna lalle ba shakka kauna ba shakka ni ke zan dinga baiwa kauna a halin yanzu ke ce sauki na kina rage min zafi baby na dan ke ce me caja mun batir na kalaman ki masu ratsa zuciya ta baby na gode da kulawar da kike bani baby na gode baby na gode baby na gode da kulawar da kike bani baby na gode baby na gode baby na gode de 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 baby na gode de 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 baby na gode wayo Jesus, kilin le beni, tabar kona kona, kin saba min da kan baby na, halin yanzu ke ce sauki na, kina rage min zafi baby na, dan ke ce me caja mun batir na, da kalaman ki masu ratsa zuciya ta, baby na gode, da kulawar da kike bani, baby na gode. Baby na gode da kulawar da kike bani baby na gode baby na gode de 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 baby na gode de 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 baby na gode 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 Baby na gode